Ana ci gaba da musayayya tsakanin rindunar ƴan sandan jihar Kaduna da kuma almajiran Sheikh Ibrahim Al-Zazzakin da ake shari'a a gaban kotu tare da shi. Domin kuwa a yayin da rindunar ƴan sandan ke cewa tawo mugamar ta yi sanadin salwantar ran ɗan sanda ɗaya aka jikkata wasu jami'ai. Ita ƙungiyar mabiya masabar Shi'an da almajiran Sheikh Ibrahim Al-Zazzakin da aka kawo gaban kotu ne a ranar Alhamis ɗin nan cewa take bata kashe kowa ba. Mai magana da yawo rindunar ƴan sandan jihar Kaduna Mukhtar Aliyu shi ya yi wa manema labaru ƙarin haske game da tawo mugamar da aka samu a garin Kaduna.
Yau Alhamis wajajen ƙarfe 11 zuwa 12 na ranar yau bayan an kawo shi shugaban ƴan Shi'a Al-Zazzaki a kotu an ɗage shari'a zuwa wani wata. Ana gama shari'a ne sai su ƴan Shi'a suka fito. Kafin da suka fito suna tare hanya ne. Ba a tafiya so kuma kasan kodashi na faɗa cewa wannan ba ƙaramin laifi bane ka tare mutum ka hannu yayi motsi ko yaje inda zashi so muna kokarin mu tabbatar da wannan zaman lafiya ne sai su wannan daga cikin ɗan Shi'a din suka jefi ɗan sandan mu kuma suka yi amfani da wuka suka kuma cike shi so muna zuwa asibitin likita ya tabbatar da cewa dai an da dauki ranshi so amma daga cikin mun kawo mutum 11 kuma daga cikin su akwai wanda muke tuhuma da hannu a cikin kashe wannan ɗan sanda so kuma insha Allah wannan da muka kama zan mu tabbatar da cewa hukunci ya hau kansu don mu ramata da wannan ba.
To sai dai kakacin almajiran Sheikh Ibrahim Al-Zazzakin da aka kawo gaban kotu a jiya Alhamis, Malam Abdulmumin Giwa ya ce mabiya kungiyar masu neman zaman lafiya ne saboda haka su ba su kashe kowa ba.
Mun dauki fostocinmu ne na cewa ba mu yarda da zalunci ba a sake mana jagoranmu. Shikenan kuma abin da muka faɗa akan titi kenan muka bi muna tafiya. Wannan zargi da suke yi kamar yadda aka kira shi zargi ne kawai. Domin babu wani abin da zai sa mu kashe wani saboda ba tsarin mu bane ba ma kisa yanzu shekara uku ana wannan abu wa muka taba kashewa amma mu zamu iya bugan kirji mu ce akalla daga wancan lokacin zuwa yanzu a Kaduna kawai ƴan sanda sun kashe mana sama da mutum 27 sannan sun kama wurin mutum 11 a lokaci guda kuma muna zargin cewa akwai gawawwakin wasu a hannunsu.
Wannan bayani na almajiran Sheikh Al-Zazzakin kuma bai hana mai magana da yawon rundunar ƴan sandan jihar Kaduna kawo hujjojin cewa lallai ƴaƴan waccan kungiya ne suka kashe ƴan sandan ba.
Ai duk abin da ya faru a gaban jama'a akai sannan zaka ga akwai hotuna akwai kuma video da yadda suke yi shine suna sa wasu kaya waɗanda ake tautar da cewa su ne amma wannan karo sai shiga cikin jama'a. Sannan inda zaka je wajen inda shugaban dan sanda aka cika mai wuka tare da kuma jifa shi da aka yi zaka ga manyan duwatsu zaka kuma motar mu da suka fasa da wannan duwatsu so magana ta cewa wai ba su bane wannan ba gaskiya bane amma kamar na faɗa muna kan bincike za mu tabbatar da cewa duk wanda yake da hannu a cikin wannan abu hukunci hukunci shi insha Allah.
To ko me wasu al'ummar jihar Kaduna da wannan hargitsi ya hada da su za su ce?
Sunana Muhammad Dambo Muhammad. Kai watan gaskiya abin nan gaskiya ba karamin tsanani yayi ba. Kuma a gaskiya ni a yanda nake gani nake kaman saboda malamin su da aka rike ni sai sa irin wannan rigingimin suke faruwa amma gaskiya ni inda zan samu ni a yanda nake so zan so a ce malamin su nan a sake su saboda dan a samu zaman lafiya saboda a gaskiya yanda rigiman ya zo ya kasance har ya zama da ƴan sanda ake rigiman ana ta harbi gaskiya ban ji dadin abin ba.
Sunana Awal Ibrahim. Gaskiya wannan rigima yayi wasu sosai kuma har ya bani so da zaman taba ganin rigima ma irin wannan ba to amma ni a gaskiya ina gani kamar idan aka sake malamin nan abin zai yi wasu sosai ya kamata ina ga gwamnati ta ci gaba da rike su daga baya kuma yi bincike a game ya dace ya kamata yi akai saboda da yawa suna gani kamar idan aka sake shi kuma za a sake yin abin da yafi haka.
Wannan rudani dai ya biyo bayan gurfanar da Sheikh Ibrahim Al-Zazzaki a gaban kotu ne da aka yi a jiya Alhamis. Duk ko da yake kotun ma bata samu zama ba saboda an ce alƙalin da zai faru wannan ƙara bai jin daɗi. Kamar dai da ɗaya daga cikin lauyoyin Sheikh Ibrahim Al-Zazzakin ya tabbatar wa da manema labaru.
My name is Maxwell Sean. Yau dai ba wani abin da ya faru tunda dai shi alkalin da ya kamata ya ji wannan maganan bai samu daman zuwa ba an ce baya jin daɗi. Abin da kawai muka yi shine mun dauki wata ranar da za mu sake dawowa ranar 11 watan 7.
Isa Lodi Kara, muryar Amurka daga Kaduna a Najeriya.